أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يا الخميس 22 watan رمضان شكرا تدبو دليه دا ربين دا هدي هجرية واندي دا چي دا شا اوكو دا watan هدي شكرا تدبو بي دا 23 ميلادية zamu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka tazkiratu sami wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim na al-imam ibnu jamaa wanda ke karantar da mu ladubbana karatu sawa'un ga malami ko ga dalibi muna cikin ladubban da suka shahi fasali na uku ne al-fasl as-sadis fi adabil alim ma'a talabatihi mutlaqan wa fi halqatihi ladubban malami cikin tare da daliban shi da ma cikin halqa natara zan mu tashi a natara al-imam yake cewa idza salaka talibu fi tahsil fawqa ma yaktadihi haluhu idan dalibi ya shiga wata hanya ta daukan ilimi sama da abin da halin shi yahi karhin halin shi aw tahammuluhu taqatuhu ko kuma yadda karhin shi zai dauka wa khafa shehu dajruhu kuma malan yake jin tsoron kashin hakurin shi aw sahu bi rifqi bi nafsihi to ya mishi wasiya cewa ya tausaya ma kanshi ya dauko abin da yahi karhin shi wajen daukan karatun to ya mishi magana kan cewa ya bi a sannu ya sassabta ma kanshi wa zakkarahu bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da shi da hadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa innal mumbata la ardan qada'a wala zahara abqa wala zaharan abqa wanda mai ta'alimi ya kawo shi innal mumbata lalle shi mai yankakke la ardan qada'a bai yanki kasa ba wala zaharan abqa kuma bai wanzar da bayan shi ba nan karin magana ne wanda Laraba suke faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya faɗe shi ya sanya shi ana kawo shi ga wanda misalin wanda ya azama kanshi aikin da yahi karin shi a ƙarshe ya kasa a rasa gaba daya shine wanda zai yi tahiya ya hau dabba shi shi al-mumbatta shine wanda ya hau dabba zai yi bulaguro yayi ta matsa mata ba hutu akan hanya kawai cikin dare da rana babu tsayuwa kawai tahiya yake tayi da ita har sai ta gaji ta mutu a hanya shi bai yanke bulaguran ba kuma dabba ya rasa ta shine annabi yake bada misalin cewa innal mumbatta mai yanke dabba shi la ardan qada bai yanke kasab ba garin da yake so ya tahi bai yanke bulaguran ba wala zaharan abqa kuma bayan shi dabba hawan bata wanzu ba ya halaka ta kenan shi ma haka ne a cikin aiki na ibada duk abinda ka dauko wanda yake karhinka ana tahiya to ka kasa gaba ɗaya ma a rasa duka amma an ka dauko kadan kadan wanda yake daidai karhinka ne musamman wanda ya shahi ilimi sai kaga an meke amma mutum ya dauko ya kwaso abin da yake karin shi kasawa zai gaba daya yi watsi da shi ma ya fasa wa nahu zalika mimma yahmiluhu ala al-anati da ma makamancin wannan abin da ke dora dalibi akan bi da sannu wal iktisadi fil ijtihad da kuma bi da sannu takaitawa a cikin kokarin shi ya iya daidai kokarin wanda ya dace da shi wa kazalika idza zahara lahu minhu nau'un sa'ama haka nan in ya bayyana mushi nau'i na kosawa aw dajirin ko kashin hakuri aw mabari zalika ko kuma harkon wa'annan amarahu bir raha ya umarce shi da cewa ya huta wa tafifil istigal da kuma ya shagal da ya saka saukaka ma kanshi shagali mai yawa wala yushur ala dalibi kai nuna ma dalibi bi ta'allum ma la yahtamilu fahamuhu ga nemi ilimin abin da fahimta shi ba ta yi wa aw sinnuhu ko shekarun shi ba su dace ba yaro ne karami ya sa shi karantar gado ko su abin nan ko su ilimin abin ga nahwu wa sarf wanda suke zurfafawa wala bi kitabin ya kasuru zihnuhu an fami ko da littafin fahimta shi wanda zai ta kasa fahimta shi yace fa inisa shara shehu man la ya'rifu halahu idan ma dalibi ya nemi shawaran malami wanda bai san halin shi ba fil fahimi cikin fahimta wal hifz da harda fi qira'ati fannin cikin karanta wani fanni aw kitabin ko wani littafi lam yushir alaihi bi shay'in kada ya nuna mishi komai hatta yujarriba zihnuhu wa ya'allima halahu har sai ya jarraba kwakwalwar shi kuma ya san halin shi ya zo ya ce maka misalan ilimin hadisin yake so in fara wanne kamata in fara kakkace mishi kawo kawo 40 hadisi ko kawo kaza bar shahai ya zo ya fara kaji iya fahimtar shi kaji iya kwakwalwar shi kuma kaji iya ina ya tsaya ka san halin shi shine sanin kwakwalwar shi da halin shi shine halin na karatu yayi wasu littattafan kuma wace fahimta yan musu nayi ahadari nayi ishmawi nayi iziya sashi inda karanta maka kaji iya fahimtar da yan musu yau da gobe da kadan kadan zaka fahimci ina ya kamata ya sa fa illa mai hatamilu lahalu ta'khiru ashara alaihi bi kitabin sahal idan halin bai buƙaci ba jinkiri kamar hali ne na gaugawa wanda ba za a samu damar ku yi jinkirin haka karanci halin shi ba to kawai sai ka nuna mishi wanda yake littafi mai sauki cikin fannin al-matlubu wanda ake nema fa in razinhu qabilan wa fahamahu jayidan idan ya gafa kwakwalwar shi tana amsa kuma fahimta shi mai karhi ce naqalahu ila kitabin yaliqu bi zihni sai ya ciratar da shi zuwa ga littafin da ya dace da kwakwalwar shi wa illa tarakahu in ko ba haka ba sai ya bar shi kenan yace maka sa'a hadari ya zo ka sa'a hadari yadda sati ɗaya ka dauki safaha ɗaya ko biyu kana kawo ta dan saboda ka'ida shine wanda ke wannan littattafan na ƙasa in yazo ka a dora mishi na gaba sai ya bada najiya sai ya bada najiya an saurare shi matukar akwai lokaci a saurara a ji abin da fahimtar najiya da dan so a dora sabo to in ka ji wajen baka saban nan yana ba wajen baka najiyan nan yana bada shi ram safaha wajen biyu yana bada ta to sai ka san cewa ya dace sa wani littafin daban ba wannan ba ko ya dora da wani ko ya bar wannan ke mazalika li anna naqalu dan saboda aladabi in ya ce ko ma ya ce maka salitahi kaza tunda kai kan nemi shawara ba ka ce ba a kaka wannan ai na yi shi kawai ba na sa shi ba matakar dai ka nemi shawaran malami ko kawaidi ya ce maka zo ka sa in ka sa in ya ga ka fahimta ka ta wuce nan shi zai saka ka wuce gaba yace wazalika li anna naqalu talibi ila ma yadullu naqaluhu ilai yace dan saboda cirata dalibi zuwa ga abinda cirata shi ta dace take nuni akai yace ala jawdati zihnihi yazuri in bisatuhu wanda fahimta shi ta sa aka yi mishi haka nan to sakin jikin shi zai karu idan ya gani cewa an fahimci cewa yayi karhin wannan har an sa shi ya sa wani wa ila ma yadullu ala qusurihi qallul nashatuhu in an mishi nuni zuwa ga abinda qusurin shi ne yasa daga fara ya zo da risala an fara aka ci kai baka iya ta koma a hadari to wannan kuma zai rage mishi nishadi yace wallahi makinu talibu min al-istighal fi fannaini bai yi ma kada ya ba ma dalibi damar ya shagaltu da fanni guda biyu aw aksar ko sama da biyu izalim ya dabadu ha idan bai abun nan bai kiyaye su ba yazo ya fara dokan ilimi ya fara da fiqhu da hadisi da tafsiri da kaza duka ya gama su a ya fara al'adatan dai a karatu na gida kawa fiqhu mutun yake fara da ita duk wannan sauran sai mutun yayi ido a fiqhu ne suke zo mishi da sauki yace bal yuqaddimu al-ahamma fal-aham bari ya gabatar mafi muhimmanci sannan mai bi mishi kamar sa nazkuru insha Allah kamar da zamu ambata a baban shi can gaba in ya so wa iza alima idan ya sani aw galaba ala zannihi ya tabbatar yayi rinjaye akan zatan shi annahu la yafulu fi fannin ba zai yi rabo ba a cikin wani fanni ashara alaihi bi tarki ya mishi nuni zuwa ga cewa ya bar shi wal intiqali ila ghairihi ya cirata zuwa ga wani shi mimma yurja fihi falahu ga abinda ake kaunar zai samu rabo a wannan fannin dan saboda ilimi da fahimta kowa akwai inda Allah madaukin sarki ya bashi baiwashi cikin ilimi ilimi mai yawa ne zaka ga wani a cikin fannin lugha yayi kwarewa yayi fahimta in ana karatunta wani kuma a cikin fiqhu wani kuma a cikin hadisi to da kaga inda yayi karkata fahimta shi ta hishin huduwa to sai ka mishi nuni kan cewa mai da hankali wajen wancan dan can zai an hwanar da wani kaka tila sa mishi kan cewa wancan wanda kwakwalwar shi bata fahimta dole sai kai shi dole shi zakai sai ai a rasa guda biyu bai yi wancan da ya iya ba kuma wannan kin an rasa shi babban abin misali al-imam mun ka mai jalalain ko mai tafsirin jalalain wa ya fara shi ai ba na suidi bane ko al-imam al-jalaluddin al-mahalli shi ya fara shi in ya so wanda ya biyo bayan shi al-imam suidi ya kammala shi malamin suidi ne to wani abu mamaki duk ilimin nan da Allah ya bashi amma wa kana la yaqdiru ala al-hifz in dai abu harda ne bai iya bai harda in dai harda ce ko ta qur'ani ko ta hadisi in aka zamana gashi da tattafai ilimi gashi nan gurin ga littattafan shi nan shiga ka bincika ga littattafan shi wanda yayi amma harda bai iya harda kawai Allah bai bashi ba wannan kuma ya hakura Jalaluddin al-Mahalli a cikin tarjuma shi zaka ga tarihin shi sai na cewa kana la yaqdiru ala al-hifz to kaga wannan ba abun suka bane wani bangaren mai yawa Allah madaukin sarki ya bashi kamar yadda al-Imam Malik yake nunawa ilimi rabo ne Allah ya ba wancan rabon kaza ya bashi wancan rabon kaza haka nan al-Imam wannan malamin na abun ga lugha sibawaihi ba malamin hadisi ba malamin lugha bane da farko hadisi ya fara ana fara hadisin nan wata ruwaya ta nuna malamin shi ya mishi isharar cewa ilimin hadisin nan bai dace ba da kai kaje ka nemi lugha kuma yaje ya nemi lugha ko ya zama imam a cikin ta al-ashir na 10 an yi zikuru lil talaba qawaidul fanni lati la tankharim ya ambatar ma dalibai qaidodi na fannin ilimi wanda batta yankewa imma mutlaqan ka taqdimul mubashara ala sabab fi daman kamar gabatar da mubashara akan sababi cikin zamani nan misali ne kawai yake ba mu cikin kowane ilimi ana so mutun ya rike kawaid kin shi in mutun yace furu zai ta rike ya furu bisa karewa har abada bisa kariya amma mutun ya rike kawaid kin kowane ilimi ilimin hadisi ne ilimin fiqhu ne ilimin kaza in fiqhu ce kan riga ka rike usulul fiqhi da alqawaidul fiqhiya da almaqasidul shar'iyya kan rike su to kai zaka kera fiqhun da kanka amma ba zama bane zaka yi sai masu filtatahun fiqhu sun ce kaza hukuncin shi kaza kaza hukuncin shi kaza zaka dauka ba zaka zama dai dan a ci a bamu ba zai zamana kai kake bada ba ya zamana ba amma in ya zamana kullun su ahadari su ishmawi su iziya ne da ka kare na mazhaban malikiya ka shiga na hanbaliya ka kare su dukkan su ka kare su gaba daya kullun dai kana nan matsala in ta zo sai dai abin da aka ci amma baka da wani ibtikari da kokarin kazarkazarkin kai imalin tunaninka akan samo wani abu wanda yake in wata nazila ta sauko sanin qawa'ir na ilimin su suke bada damar mutun ya samu in wata sabon abu ya zo cikin fannin yana da ikon ibtikari akan cikin wannan abu da bincike akan shi sabanin mai furu wanda ya rike furu har abada bai kawo bai fahimta wani sabon abu to amma qawa'iduri hakan ilimin hadisi ka'idodin shi mutun ya rike su ne sama in a zo yanzu wannan sahih al-bukhari su muslim da sauran su duka mi ta karanta mutun ya fahimci ilimin da yayi aiki da abin shi amma ya zamana malamin hadisi qawa'id kin ilimin hadisi usulul hadis mustalawul hadis shi zai kawwana shi ya tabbatar da shi shi yasa nan yake cewa ya gabatar musu da fannin ilimi wanda bai rushe ya kamar taqdimul mubashir ala sawfi daman kaman aka je bangaren ramuwa a ce wanda ya rungumi abu shi ake gabatarwa akan wanda ya zamana sababi ne wanda ya zamana sababi ne au galiban ka ko kuma wanda ya hirinjaye kal yaminu alal mudda'i alaihi ko mudda'a alaihi ko kuma rantsuwa akan wanda aka yi da'awa akan shi illa mitakun bayyana in babu shaidu illa fil qasama sai a cikin rantsuwa wal masailul mustasanatu min al qawaid da mas'aloli wanda an togace su daga qawaid liqauka qawlihi kamar hada suke cewa al amalu bil jadid fi kulli qawlin qadimin wa jadid illa fi 14 mas'ala aiki da sabon abu cikin dukkan maganganu guda biyu sabo ne da daddade ne da tsoho sai cikin mas'aloli guda 14 wa yazkuruha sai ambaci wannan misali ne yake bada ba wai don wata kaida bace yake fada misali ne a ce kaza dukkan shi kaza ne sai kaza kamar yanzu al-kulliyatul hadisiya wanda muke bada mutun ai ya ga amfanin su to wannan su ne wanda zasu ba ma mutun ilimi wanda yake shinhudadde wanda zai ba karantawa ba ta hadisan wannan ita ma ana santa wajibi sai da ita dan su ne shine tushen karatun to amma wannan abin da ake so babban ruko jigon shine wannan qawa'ir kin da usul kin na ilimi yace wa kullu yaminun ala nafi fi'il al-ghairi fa hiya ala nafi al-ilmi illa mudduya alayhi aw abduhu jana fa yahlifu ala al-batti ala al-asahi yace wa kullu yaminun ala nafi fi'il dukkan wata rantsuwa da take kore wani aiki nafi fi'il al-ghairi kore aikin wani fa hiya ala nafi al-ilmi to kore sani ne kace na rantsi da Allah wani bai yi kaza ba kana nihin ne a hakikanin lamari kai baka sani ba ba kana nihin ba cewa tabbas bai tana yiwa yayi ba a gaban ka ba illa madduya alaihi anna abduhu yana sai wanda akai manduya wanda akai da'awa akan shi cewa bawan shi yayi laihi fa ya halifu ala albatti yayi rantsuwa akan tabbas bawan nashi bai ba ala alasahi akan mafi inganci shi wannan tabbas ne yake yace kullu ibadu yukhruju minha bi fi'li munafiha dukkan ibadatun dukkan wata ibada yukhruju minha bi fi'li munafiha ana huta daga cikin ta in an aikata abin da ke kore ta wai kaidodi ne yake ba mu na misali kawai yace wa mubdiluha da dukkan abin da ke bata ta in an yi an huce ta illa al-hajj wal umara sai haji da umara wannan kaida ce ba mu misali kaga wannan kana rike ta a cikin babin fiqh ta taimaka maka kullu ibadatin yukhruju minha bi fi'il munafiha dukkan ibadar da aka aikata abin da ke kore ta an huta daga cikin ta wa mubdiluha da abin da ke bata ta sai haji da umara sallah an ce in mutun yayi kari sallah ta baci to kana cikin yin sallah kai kari kwata-kwata ka huta daga sallah kana cikin yin aikin kai sallar nafila azumi kana yi kai wani abin da ke kariya shi kwata-kwata ka huta daga azumi amma sai aikin haji da umara shi kana cikin yi kai wani abin da ke kariya shi baka huta daga cikin shi ba kana ciki dai haji da umara yace wa kullu wudu'in yajibu fihi tartib illa wudu'un takhallalahu ghusulul janaba dukkan arwalla wajibi ne a jeranta ta sai arwallar da wankan janaba ya shigo tsakiyar ta yace da misalin wa'annan wai bayyana ma qad zalika kulluhu ya bayyana musu inda aka ciro asalin wannan magana shi yasa a dirasatul ulya majistar za a karantar da babun fiqihu ake karantar da takharijul furu'i ala al-usul takharijul furu'i ala al-usul dukkan wasu masail ya kasance asali ɗayan aka baka sai ka rike shi ka hudo mas'ala dubu karkashin shi duk wanda ya riga ya rike asali suna cewa man hazal usul hazal funun duk wanda ya rike asali to ya tattaro fanni fanni na ilimi wa kazalika kullu asalin wa ma yanbani alayhi ta kan dukkan wani asali da abin da ke ginuwa akan shi min kulli fannin yuhtaju ilayhi ga dukkan fannin da ake buƙatuwa zai a gare shi min ilmi tafsir wal hadis na ilimin tafsiri da hadisi kowanne ka samu asalin shi usulut tafsir usulul hadis shine karatun wancan mai sauki ne kowa yana fahimta ko yaran nan kanana kasa gaba koya musu tafsiri sun rike shi to amma ina magana take usulut tafsir wa qawaiduhu wace wa abwabu usuluddin da abwabu na usuluddin aqida kenan wal fiqh da fiqh wan nahw wat tasrif da nahw da tasrif da lugha da makamantan wannan imma bi qira'ati kitabin fil fan imma a karanta wani littafi cikin fanni aw bi tadrijin ala dul ko kuma abu da sanni sanni hado tsawon zamani wanda wannan nabiyin shi ya hidacewa asa wannan karamin asabki asa wannan karamin asabki har zuwa lokacin da za a samu an tattara diyawa da wannan ilimi yake tabbata sabanin wancan na farko kitabun fil fan a samu littafi ɗaya cikin fanni irin na marhala jami'a ne a samu zakira ko littafi ɗaya a zuba ilimin kai ɗaya mai rabuwa amma in rabuwa dauka mara rabu ya sha wahala yace wa haza kulluhu idza kana shaykhu arifan bi tilkal funun wannan dukkan shi idan malamin ya kasance ya san wannan fannin nukan ne wa illa an ba haka wa fala ta'arradu laha kada ya bujuro da kansu bale ka tasur alama ya tikin humin haya takaita akan abin da ya kware duk irin yadda zaka bada ilimi ka tsaya a bakin inda ka iya ka tsaya a bakin inda ka kware kaka ce ka sa kanka abin da baka kware shi ba wa min zalika nawadir ma ya qaw min al masail al ghariba wal fatawa al ajiba wal ma'ani al ajiba wa nawadir al furuq wal muayana wanda kuma wannan in ka gani a cikin sha'ani na duniya ta ilimi a cikin ilimin addini ne ba a kiyaye wannan kowa ma yana iya daukan cewa ya san komai ba takhasusin shi ba kai ko da a cikin karatu na jami'at yanzu a janibin jami'o'i na tura duk irin yadda ka iya in ya zama takhasusin ka mata ne da PC komai irin iyawar da ka mata ba zai sayar ba har abada su baka karantar da ita tunda ba takhasusin ka bane ba abinda ake bukata abinda zaka kawo ibtikari kana iya hutawa ka ce kai magana a cikin abun ba abinda ba kam inda wannan sanin ne zaka ga kowa dalilin yayi shi a ƙasa ƙasan nan ya san wani abu a ciki to amma sani na zurfi ake bukata sani wanda yake na zurfafawa wanda duk inda kake magana kan abun an san cewa eh lalle ya san ka zakin yace wa min zalika nawadir ma ya qaw min al masail al ghariba na daga cikin wannan daidai kun abubuwa dake fadawa na cikin masaloli baki wal fatawa al ajiba da fatawoyi wanda suke na mamaki wal ma'an al ajiba da ma'anoyi na mamaki wa nawadir al furuq wal mu'aya da nawadir na bambance wal mu'aya da abubuwa masu bada wahala wa min zalika na daga cikin wannan mala ya sa'ul fadul jahaluhu abinda duk wani mai farala bai kamata ba a ce ya jahilce shi ka asma'il mashhurin min as sahaba kama sunayen shahararru cikin sahabbai da tabi'a man ba'arhum daga cikin wanda suka boye bayan su min aimatul muslimin da shugabannin muslimi kibaru zuhadu wasalihin da manyan zahidai da salihai kal khulafa'il arba'a kama khalifofi guda hudu wa baqiyatul ashara da sauran asharan bashiruna bil janna wan nuqaba'ul asna ashara da nuqaba guda 12 da sahabban badar wal mukasirin da masu yawaita hadisai da al abadila abdullah ibn abbas abdullah ibn mas'ud abdullah ibn fulan wal fuqaha'us sab'a wal a'immatul arba'a fayubadu asma'uhum wa kunahum ya harnace sunayensu da alkunyesu wa amaruhum da shekarunsu wa fayatuhum da shekarun rasuwarsu wa ma yustafadu min mahasin adabihim da abinda za a dauka na kyakkyawan ladabinsu wa nawadiru ahwalihim da nawadir na halayensu fayahsulu lahu ma atul fawaidun kaseera tare da tsawaitawa sai kaga ya san fa'idodi masu yawa kaseeratun nafi'i masu yawan amfani wa nafa'isun gaziratul jam'i kuma da abubuwa masu tsada mai yawan haduwa yace wale hazir kullul hazari yayi iya kokarin kiyayewa min munafasatu ba'dhum gami da munafasa da wasu likasarata tahsilihi dan saboda yawan hada ilimin shi au ziyadati fada'ili ko saboda karin faralashi ya zamana ya mai da ilimin munafasa ce da in yi kokari in huwani in yi kokari in kamo wani ko karwa ne rena ne li anna sawabu fada'iluhum a'idun ilayhi dan saboda ladar farala kowa kanshi take koma wa husnul tarbihum mahsubun alayhi tarbiyatuhum kyakkyawar tarbiyarsu kansu take koma walahu min jihatin fi dunya du'a wa sana'u wa zikru li jamil, abinda da yake akan shi wanda zai ma magabatan shi a nan duniya yayi musu addu'a da kyakkyawan yabo da kyakkyawan ambato, wa fil akhirati sawabul jamil jazil alada alahira, kuma su samu lada mai yawa dan saboda sun tarbiyantar da al'umma. Alhadi ashar, na goma sha biyu, Allah ya zahiru lil talaba tabdilu ba'dhum ala ba'd, kada malami ya bayyana ma dalibai bangar wani yafi wani cikin su inda hu a wajen shi, fi mawadda a cikin kauna au itina'in, ko kuma wajen kula da su ma a tasawuhin fi sifat, matakar sun daidaita wajen suffa, min sinnin ta wajen shekaru au fadila ko kuma farala au tahsilun au diyana ko kuma daukan ilimi ko kuma addini, duk ta yadda zai kasance wani yafi wani wannan abubuwan ka a samu fifiko a kai. Inzalun nasu manazilihim, daban kuma tafadul daban, kowa a bashi matsayin shi, misalan an samu wani lattijo nan gurin, wani tsoho ne ya taho ya shigo zai shiga majalisi, mutara Suleiman mu ce tashi ka bashi guri, dan saboda wannan bashi matsayin shi ne na girma, ba dan fifita shi akan shi ba, to haka ake so. Amma kai zamana an nuna mishi cewa wane yahi wane, bayan kuma sun taho daidai, bayan kuma daidai suke da shekaru da tahsir da addini, yace fa inna zalika rubu ma yuhishi min usadar, wannan so diyawa zai sa mishi kewa cikin kirjiwa, ina firul qalbi, kore mishi zuciya. Fa in kana ba'dhum aksaru tahsirin, idan banga wasu sun hi yawan tara ilimi, wa ashaddu istihadan, yahi yawan kokari, aw ahsanu adaban, ko yahi kyalla dabi, fa azhara ikramahu, ya bayyana girmama shi, wa tabdilahu, da fifita shi, wa bayyana anna ziyadata ikramihi li tilkal asbab, ya bayyana cewa dalilin karramawa na sabab da wannan sabubban ne, fala ba'sa bi zalik, babu lahi gami da wannan, li'annahu yunshadu, dan wannan zai sa nishadi ga sauran, wa yab'asu ala al-ittisabi bi tilka sifat, kuma yana zabura su akan a siffanta da wannan sufofi, ka samu wani wanda kullun da shi ake fara kullun bai makara, kai yabe shi wata rana ko kan nuna alheri kokarin da yake yi, to wannan ba abun cewa an fifita bane ko an yi ba daidai ba, ana ma san haka nan saboda zaburar da sauran. Wa kazalika la yuqaddimu ahadan fi nawbati ghairihi aw yu'akhiruhu an nawbati, haka nan kada ya gabatar da wani akan turkin shi in yazo, kewayen shi in yazo, ko kuma ya jinkirta shi akan kewayen shi, izara fi zalika maslaha, illa izara fi zalika maslaha, sai in ya ga maslaha akan wannan, tazidu ala maslahati mura'atin nauba, wanda zai ta karu akan kiyaye kewayen wannan turkin wancan gudakin, kamar masalan karatu ne ake wannan karanta, wannan yake jan baki, wannan yake ja, wannan yake ja, in a ce wannan tsarin ne ake, to in yi zamana daga malam Suleiman sai malam Naziru ke kusan kan tsallake, in ce malam Murtala ji karan saboda na san masalan shi wannan in zai karanta yana ba da wahala, to ba za a yi haka nan ba, in dai ba wata maslaha ba ta bayyana. Yace fa in sama ba'dhum li ghairihi fi nawbatihi fala ba'as, in wanin su yayi rangwame cikin turkin shi ya zo ya hakura, babu lahi. Wa sanadzkuru zalika mufassalan insha Allah, zan mu abinci wannan a rarrabi insha Allah can gaba. Wayan bagi an ya tawaddada li hadirihim, ya kamata ya nuna kauna ga wanda suke halarta. Wa yazkuru gabi ibum bi khairin, ya ambaci wanda bai zo cikin su ba da alkhairi, wa husuna sana'in, da kyakkyawan ambato. Wayan bagi ya kamata an yasta'alima asma'ahum, ya nemi sanin sunayen su, ansabahum, da nasaba su, wa mawadinuhum, da mazaunin su, ahwaluhum, da halayen su. Wa yaksuru du'a'u lahum bi salah, yawaita musu addu'a gami da nagarta, dan saboda addu'a ga malami da daliban shi ana kyautata karbuzatan karbuwarta. Asani ashar, na goma sha biyu, an yi raƙiba ha a hawalu ɗalaba, ya kiyaye halayen ɗalibai, fi adabi cikin ladubban su, wa hadihim, da shirye su, a khalaqihim, da halayen su baɗinan wa zahiran, baɗini da zahiri. Faman sadara minhu min zalika ma la yaliqu, wanda cikin su ya aikata abin da bai dace ba, min irtikabu muharramin aw makruh, dan ya aikata haram ko makruhi, aw ma yuaddi ila fasadi halin, ko abin da zai kai zuwa ga ɓacewar hali, aw tarki istighalin, ko barin wata shagaltu, aw isa'ati adabin, ko munan ladabi fi haqqi shaykhin, cikin haqqin wani malami, aw ghairihi, ko wani shi, aw kasarati kalamin, ko yawaita zance bi ghairi tawjihin wala fa'ida, ba tare da tawjihi ba, ba tare da fa'ida ba, ana karatu a ganshi yana yawan hira ko yana yawan dimi, aw hirsun ala kasarati kalami, ko kuma san yawai dimi, aw mu'asharatu man la yaliqu, ko a ga yana abuta da wanda bai dace ba isharatuhu, yayi mu'amala da shi, aw ghairu zalika, ko ma wani wannan mimma sayati zikiru, wanda ambatan shi zai zo insha Allah ta'ala cikin adabul muta'allim, wanda wannan ba zamani bane ya kawo a zamani wanda yake na magabata, malami da dalibin shi matsayin da da uba ne, ya ganshi ma yana mu'amala da wasu wanda bai dace ba, ya kira shi ya hana shi, ya kira shi ya hana shi, ne yake magana. An rada shaykhu bin nahayi, malami sai ya bujirato gami da hanawa, ala zalika, akan wannan bi hudur masadar minhu ghairu mu'arridin bihi, wanda ya aikata hakanin kin ba tare da ya bujuro ba wala muayyinin lahu ba tare da ya ayyana shi ba an ce a cikin gari jewa ne yayi kaza to yayi irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yayi bayani kawa akan abun bai kamata ba a rin kaza ba ya ce ba wani naji an ce je kai kaza kaka kare cikin mutane al-Imam Shafi yake cewa duk wanda ya ma dan uwan shi nasiha cikin jama'a yayi ne to zarta shi ne wanda ya mishi daga shi shine ita ce nasiha yace fa illam yantahi idan bai hanu bana hahu an zalika sirran sai ya hana shi gami da haka sirri mataki mataki ne bayan cikin jama'a yayi magana akan abun mutunan bai fasa ba kuma sai ya same shi a sirri daga shi sai shi ya mishi magana yace wa yaktafi bil ishara ma aman yaktafi biha ya wadati da ishara ga wanda ke ishara tana wadatar mishi ba sai ya bayyana ba ba sai ya hudda kyarara ba kamar yadda mai mukama yake cewa al hurra takafihi al ishara wal abdu yadrabu bil asa yace fa illam yantahi nahahu an zalika jaharan idan bai hanu ba to ya hana shi zahiri kyarara wai gulizal qawlu alaihi sai ya tsananta mishi magana in iktadahu al hal in hali ya dace da wannan li yanzajira huwa ghayruhu dan da shi da wanda suke in ya bi wancan matakin na dai bai bari ba na bi bai bari ba to na uku da yana iya kai cikin mutanen ma ya mishi magana ya hana shi dan da shi da wasu ma su hanu yace wa ta'addabu bihi kullu sami dan duk wanda ya jiya ladabtu fa illam yantahi idan bi hanu ba fala ba asahin izin bi dardihi babu lahi a kore shi wal iradu anhu kuma a kauda kai game gare shi ila an yarji har zuwa ya fasa wala siyama idza khafa ala ba'd rufaqahi balle ma idan an ji tsoran sauran abukan shi zai bata su wa ashabuhu da daliban shi da abukan shi mina dalaba na abukai na dalibai wa marafaqatuhu da wanda suke abuta tare da shi wa kazalika hakanan yata'ahadu ma yu'amilu bihi ba'dhum ba'dan ya rika bibiyar abin da yake mu'amala tsakaninsa da tsakani min ifsha'i salamu na wa sallama wa husnul takhadub fil kalam da kuma kyakkyawar magana cikin zance malami rika ga kiyaye daliban shi cikin wannan wa tahabub da kaunar juna wa ta'awunu alal birri wat taqwa da kuma taimakekeniya akan aikin alkhairi da tsoran Allah wa alamahum bi sardihi da abin da suke bisa kan shi cikin halin su sha'anin su na harka ta neman karatu harka ta neman ilimi ya zama na akwai taimakekeniya juna ba irin neman karatu na ilimin tura ba wanda kowa ya ta kanshi kowa kanshi ya sani to a musulunci ana son taimakekeniya juna yace wa bil jumlati a takaice dai fa kama yu'allimuhum masalihi dinihim kamar yadda malami yana karantar da su maslaha addinin su li mu'amalati Allah ta'ala dan su mu'amalance Allah to yu'allimuhum masalihu dunyahum ya karantar da su maslaha ta duniyar su li mu'amalati an-nas dan mu'amala da mutane mu'amalarsu ta mutane ma ya bibiye ta karantar da su yace li takmulu lahum fadilatul halataini dan farala ta halin guda biyu duka su hada ta su gyara mu'amalarsu da Allah su gyara mu'amalarsu da mujtama'in su sai da daga an ga wannan an ce mu'amalar da yake ma al'umma cikin gari lalle dalibin ilimi ne lalle mutun ne wanda yake mai karatu ba mutun bane na adi na awamun nas asalis ashara na 13 an ya safi masail talaba yayi kokari cikin masalih talaba cikin maslaha dalibai wa jam'i qulubihim da hada zuciye su masa'adatihim da taimaka musu bima ta yasara alaihi da abun da ya samu sauki a gare shi min jahin na alhurma wa malin da dukiya inda kudratihi lokacin da yake da hali ala zalika akan haka wa salamati dinihi da kuma kubutar dinin shi wa adamu daruratihi da kuma rishin abun nan rishin tilas din abun rishin tilastuwar abun fa inna allaha ta'ala fi auni al-abd allah yana cikin taimaka ma bawa ma dama abdu fi auni akhihi matakar bawa yana cikin taimaka ma dan uwan shi kamar yadda muka gani cikin wasu cikin wani lokaci wasu litattafai in man sa da muke kokarin mu tabo su ina da wanda in na tabo su in ce ko littahi na nawa ne buga mu ma buga ma dalibai duka sai ya buga to amma bi da sannu yadda zakai ka kiyaye mutunci shi mutunan ka takura mishi sosai shi wanda yake alkhairin kuma shi ma wanda kuma kai ma ka kare mutuncin ka shine yake magana ta yadda kai zamana kullun kawo amma sama da sama sama da sama wataran wataran wani lokaci in bukata ta kama sai ga shi da kanshi yake tuntuba shi da kanshi yanzu wanda yake buga mu littattafa nan can nada yake tuntuba cewa Allah an samu littattafa wanda za a buga a tuntube shi to amma kana kokarin ai duba ne duba daidai ruwa daidai tsaki dan in manyan bukatun in muka ce zuba su zan mi ai kuma da kushe mutun za a yi a kasa to amma daidai ruwa daidai tsaki dole sai ana duba maslaha kowane janibi yace wa man kana fi hajati akhihi duk wanda ke cikin taimakon bukatar dan uwan shi kana Allahu fi hajati to Allah yana cikin biya mishi tashi wa man yasara ala mu'asirin duk wanda ya saukake ma wanda ke cikin tsanani yace sallallahu alaihi sabahu yawmal qiyama Allah zai saukake mishi hisabi gobe kiyama wanda kowa haka yake fata wala siyama idza kana zalika yace balle ma wannan in ya kasance i'anatun ala dalabil ilmi taimakawa ne akan neman ilimi duk wanda ka taimaka ma akan neman ilimi ba karamin taimako bane al'umma ce kakkafa ba shi kade ba wanda da dama wasu al'umma mu bisu gane ba cewa taimaka ma dalibin ilimi a wajen abin da ya sha sai ya mishi littattafai biya mishi kudin karatu da yi mishi kaza taimaka ma aldinin Allah ne gani kake shakhsiyyan mutunan kake kallo ka wukato ne zaka taimaka ma shi kuma ba haka nan bane ba wanda ka taimaka ma dalibin ilimi addinin Allah ka taimaka ma yace huwa min afdalul qurbat wanda yana daga cikin mafi girman abin nan girman ibada wa idza gaba ba'd talaba idan wani daga cikin dalibai ya bezo ba au lazimi siraka ko wanda ke lazumtar halka kullun yana zawwa za'idan alal ada bacewa da ta wuce al'ada ba dai so bi bai kwana bi so sai ga bai zawwa sa'ala anhu sai tambaya sai tambaya akan shi wa ana ahwalihi da halayen shi wa amman yata'allaqu bihi da wanda ke alaka da shi wanda yasan yana alaka da shi suna tare da shi ya tambaya cewa na ga wani bai zawwa yaya akai lahiya fa illam yukhbar anhu bi shay'in idan bai bada labari gami da shi yace bai sani ba arsala ilayhi sai aika zuwa gare shi au kasa da manzilahu bi nafsi ko yaje gidan shi da kanshi wa huwa afdalu shi yahi kaga mu yanzu Allah ya saukake waya kan tabo ni ga ce ya akai kwana bi shiru yace fa in kana maridan adahu in ya kasance mara lahiya ne sai ya gaishe shi wa in kada fi gammin khafada alaihi ya kasance cikin damuwa ne sai ya sassautar mishi da yin nasiha da kuma taimaka mishi duk abin da zai kasance ya sassauta mishi cikin damuwar da yake wa in kana musafiran in dan bulagoro ne tafaqa da ahalahu kuma sai bibi halayen iyalan shi da wanda ya ta'allaqu bihi da wanda ke tare da shi wa sa'ala anhum kuma ya tambaya gami da iyalan shi wa ta'arrada li hawaijihim ya bujuro zuwa ga bukatun su wa wasalahum bima amkana ya musu alkhairi daidai yadda ya iya wa in kana fi ma yataji ilayhi fihi a'anahu in a cikin abin da yake bukata ne sai ya taimaka mishi wa illa me kun shay'un min zalika idan ya kasance babu wani daga cikin wannan tawaddada ilayhi wa da alahu sai yayi mishi kauna kuma yayi mishi addu'a kyakkyawa wannan mu'amala in ya kasance tsakanin dalibi da makaranta tsakanin makaranta da dalibi tsakanin malami da dalibin shi ba han mu'amala bace kawai ta an gama a titi a watsi ba irin wannan mu'amala bace mu'amala ce ta fami mu'amala ce ta zuriya yace wa alamu anna talibu salih yace ka sani dalibi nagari a awadu alal alimi shi yahi sabawa ga malami bi khairu dunya wal akhirah ga alkhairi na duniya da lahira min a'azzin nasi alai yahi mafi girman mutane a wajen shi wa qarbi ahlihi ilai yahi mafi kusancin mutane a gare shi dukkan wani dalibi wani malami wani babban dalibin shi wanda mai mai da hankali wajen karatu to ka tabbatar da yana da kima a wajen shi sama da wasu ƴan gidansu ma da ke tare da shi yace walizalika kana ulama usalafun nasihuna lillahi wa dinihi yulquna shabakul ijtihad yace saboda haka ne manyan magabatan malamai salaf masu nasiha ga Allah da addinin Allah suna gehwar da tarkon su na ijtihadi li sayyid dalibin gami da faruto da dalibi yan tafi'un nasu bihi wanda mutane zasu amfana da shi fi hayati mu cikin cikin abun nan kin su rayuwar su min ba'dihim da wanda zai zo bayan su duk malami in ya ga dalibi mai hazaka yana kokarin ya sa shi jiki ya karanci abin da zai karanta dan saboda in ka bar duniya shi zai wada abin da ka bari ka samu ladan kamar ka kaho wani kwantine ka kaho wani asusu ne mai zaman kanshi yace walaw la yakun lil alimi illa dalibun wahidin da a ce malami bai da sai dalibi daya yan tafi'un nasu bi ilmihi mutane suna amfanuwa da ilimin shi da aikin shi ya shirye shi da shirye washi lakafa zalika dalibu inda Allah ta'ala wannan dalibin dai ya wadatar wajen Allah ba yawan dalibi ba yawan jama'a fa innahu la yattasilu shay'un min ilmihi ila ahadin yace dan saboda ilimin shi bai saduwa zuwa ga wani fa yantafi'u bihi ya amfana da shi illa kana lahu nasibun min al-ajri sai ya kasance yana da lada mai yawa shi malamin da ya karantar da dalibin nan yana da kasan wannan na lada shi yasa muke takwadayin karantar da yan uwa dan saboda wannan ladan kama ja'a fil hadisi sahih kama yadda yazo cikin hadisi sahih zamatal abdu idan bawa ya rasu in qada amaluhu illa min salas ayyukan shi duka sun yanke sai daga abubuwa guda uku yace sadaqa jariya yace au ilmin yuntafa'u bihi ko ilimi da ake amfanuwa da shi nan mu nura da kyau annabi bai ce ba kawai ilimi sai yace wanda ake amfanuwa da shi shi yasa koda zai roko ki ce allahumma inni as'aluka ilman nafi'an sai ya gama da nafi'an dan ilmin da bai da amfani sai zama irin na su shedan da na su bal'ama dan ba'ura yace awwaladun salihun yad'u lahu ko kuma da na garu wanda zai rika masa addu'a yace wa ana aqulu ni ina cewa idza nazartu wajadtu ma'ani salasa mawjuda fi muallimil ilm idan na duba kan nura da kyau zaka ga wannan ma'anonin guda uku na maganar annabi duka sun tabbata cikin malamin da ke karantar da al'umma amma sadaqatu amma ita sadaqa fa iqraruhu iyyahu al-ilmu wa ifadatuhu iyya shi ya bada ilimin abadata yana da lada cikin wannan shi malami ala tara ila qaulin nabiy fil musalli baka gaba annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wanda ke sallah sadaqa kin ka ita karan kanta da ake badawa kai ka tabbatar da bada ta ilimin sarka ce ka bada sarka ba sai ta kudi ba ilimin da kake bada sarka ce yace baka gaba annabi cewa gami da mai sallah nan da ke sallah shi yace man yutasaddaqu ala haza wa zai ma wannan sadaka yan nuna sallar wannan sarka ce to haka ilimi ai bi salati ma ahuli tahzuru lahu fadilatul jamaa yayi sallar da shi jami'i dan ya samu faralar jami'i yace wa muallimul ilmi mai karantar da ilimi yuhassilu dalibi yana tabbatar ma da dalibi ne fadilatul ilmi faralar ilimi allati hi afdal min salatin fi jamaa wa da tahi sallar jami'i farala wa yanalu biha sharafid dunya wal akhirah wadda da ita zai samu daukaka ta duniya da lahira yace wa amma mun tafi'il bihi amma ilimi wanda ake amhanuwa da shi fa zahirun wannan zahiri ne kyarara li annahu kana sababan nan shi malami shine sababi li isali zalikal ilmi dan sadar da wannan ilimi ila kullu man intafa'a bihi zuwa ga duk wanda ya amhana da wannan ilimin wa amma du'a'u salihu amma du'a ta gari lahu gare shi fal mu'tadul mustaqarru abinda aka saba kuma ya tabbata ala al-sunnati ahli al-ilm wal hadith akan halshan malamai da malaman hadisi kadi watan gaba daya min addu'a ila mashayikhihim wa ayyimatihim addu'a ga malaman su da shugabannin su ga su bukhari su ibn rajab su kan shi mai littafin duk lokacin da muka ambace su sai musu addu'a Allah musu rahama wa ba'du ahli al-ilm da wasu daga cikin malamai yad'una li kulli man yuzkar anhu bi shay'in min al-ilm duk wanda aka ambata da ilimi addu'a ake mishi duk lokacin da zan dauki littafi ina nazarin shi sai nayi ma malamin addu'a duk lokacin da na gama sai na yi ma malamin addu'a da saboda alkhairin da ya baka yahi alkhairin a tattaro ma duniyan nan wannan ilimin da Ibn Hajar ya tattaro maka a wannan littafin da yahi duniyan nan to ya kasance inda wani wanda ya baka masalan ya baka gida ne ya baka mota ya baka villa duk lokacin da kace garik Allah ma wani albarka Allah mishi Allah kyauta mishi saboda wannan amfani ne zahiri wanda kake gani amma shi wannan amfani ne wanda ba kowa yake ganin shi ba zaka sa a ranka cewa alherin suka maka duk duniyan nan ba wanda ya maka shi yace wa rubba ma ya qara'u ba'dhum alhadisa so diyawa wani su zai karanta hadisi bi sanadihi da sanadin shi fa yada uli jami'i rijal sanadi yayi addu'a ga dukkan mazajen da ke cikin sanadin fa subhana man ittasa kenan kaga ta wannan bangaren waladun salihun yad'u lahu malami shehi kowa hada shi shi auladin ne ma salihai gare shi ba walad da ɗaya ba ga su malik da sauransu sun tahi a rana ɗaya dubunnai zasu musu addu'a ba dubu ɗaya ba yace tsarki ya tabbata ga Allah da ke kebantar wanda ya ga dama cikin bayin shi da gwaban lada da gwaban kyauta arrabi ashar na 14 na ƙarshe an ya tawada amma addalibi ya kaskantar da kai tare da dalibi wa kullu mustarshidin sa'ilin ga duk wanda ke neman shiriya mai tambaya to malami ya kaskantar da kai kada ya mishi girman kai idza qama bima yajibu alaihi min huquqillah idan ya bada abin da ke wajibin shi na haƙin Allah wa huquqihi da haƙin malamin ya sauke haƙin malami ba shi yazo da rashin komai ba ba shi yazo da gatsau-gatsau ba to a nuna mishi tawadu'u ya kaskantar da kai wa hafidu lahu janahu ya sassabta mishi hukun shi wa yulunu lahu janibuhu ya tattabsa mishi dabar shi qala Allahu ta'ala li nabiyhi an Allah yake ce ma annabin shi wa hafidu janahaka liman tabaaka minal mu'minin kai kaskantar da kanka ga wanda ke tare da kai ga mummunai oy wasaha ya inganta anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa innallaha ta'ala auha ilayya an tawadu Allah ya madaukaki ya munu wahayi cewa ku yi kaskantar da kai yace wa ma tawadu ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah bawa ba zai daukaka ba zai kaskantar da kai dan Allah ba sai Allah ya daukaka shi wannan alƙawali ne na Allah in dai kai tawadu da kaskantar da kai dan Allah to Allah ya alƙawalin sai ya daukaka ka yace wa haza li mutlaqin nas wannan ga mutane gaba ɗaya ba ma ga dalibai ba fa kaifa biman lahu haqqul suhuba wal hurmatu tawaddud to kuma ina ga a ce wanda yana da haƙi na abutta dalibi ne ana tare da shi wa hurmatu taraddud kuma ya da al hurma ta kai kawo yana zuwa da zawwa wajen ka neman ilimi wa sidqut tawaddud kuma gaskiyar kauna wa sharafut talib kuma daukaka ta neman ilimi wa fil hadisi a cikin hadisi yake cewa linu liman tuallimuna ku sassauta ga wanda kuke karantarwa wa liman ta ta'allamuna minhu da wanda kuke neman ilimi a wajen shi Khatibul Baghdadi ya hudo cikin Al-Faqih wal Mutafaqih. Wa anil Fudail, Fudail ibn Iyad yake cewa man tawada'a lillahi duk wanda ya kaskantar da kai ga Allah wa rasahu Allahu al-hikma sai Allah ya gadar da shi hikima. Hikima a cikin rayuwa, hikima a cikin ilimi shine zai kasance mu sani cewa ƴan uwa ilimi daban kuma fahimta shi fahimta ta haƙiƙa daban kuma hikima daban. Mutun nawa zai kasance Allah madaukin sarki ya bashi ilimin amma kuma bai da hikimar yadda zai isar da shi, bai da hikimar yadda zai isar da saƙon, bai da hikimar yadda zai karantar da shi. To wannan hikimar da ake magana hikima ta da awar mutane ga addinin Allah, hikima ta karantar da mutane, hikima ta fassara ma mutane su fahimta kamar yadda abin zai kusanto da fahimtar kowa. Wannan hikimar ita ake nihi a cikin ilimi, wanda Fudail yake cewa in mutun ya kaskantar da kai Allah madaukin sarki zai gadar mishi da wannan hikima. Yace wa yambagi an yukhadiba kullum minhum la sayma afadulu, yace ya kamata yayi magana daga cikin su, yayi ma kowan su magana cikin daliban, balle ma wanda yake mai farala al-mutawizu bi kunya, wanda yawa wanda ya bayyana da al-kunya shi wa nahwi hada makamantatta min ahabbil asma'i ilai, daga mafifitan sunaye wanda yake so a cikin su. Duk da ya kasance dalibin shi ne, to ya kasance ya samu sunaye wanda yake so, wanda yake dacewa. Abu Abdullahi, Abu Abdurrahman, Abu Fulan, ya rika gaya mishi sunayen da yake bukata. Wa ma fihi ta'zimul lahu wa tawqir, da abinda akwai girmama shi kuma akwai mutunta shi a ciki. Malam wane ko kuma sheikh wane, duk da ya kasance dalibin shi ne, haka ake bukata muhadaba ta mutuntawa ta karamtawa. Daga Aisha take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakni ashabahu ikraman lahum, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ma sahabban shi alkunya dan girmama su. Bai cewa kawai ce kai wane, kawai sai ya ce mishi Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan. Sanadin shi yana ce hadisin yana cikin Musnad al-Imam Ahmad, didda a cikin shi akwai Abdullah al-Ataki mataruki ne. Wa kazalika yambagi an yatarahaba li bi talaba, haka ake so yayi maraba da dalibai, izalikihum in ya gamu da su, wa inda iqbalihum alai lokacin da suka gamu da shi, wa yukrimuhum ijajalsu ilayya karrama su, ya mutunta su in sun zamana gare shi, wa yu'annisuhum ya daibe musu kewa bi su'alihi, gami da tambaye su an ahwalihim, gami da halayen su, wa ahwalu man yata'allaqu bihim ba'da raddi salamihim, da halayen wanda suke tare da shi bayan ya maida musu sallama, bayan an maida musu sallama an gaisa ina suwa ne, ina suwa ne, lahiya salau, ya makaranta, ya kaza, duka wannan wanda zai sa mishi shinhuda zuciya ya ga cewa an sakar mishi huska, ana son haka nan. Wa yu'amiluhum bi talaqatil wajh, ya musu mu'amala da sakin huska, wa zuhurul bashar da sakin huska, wa husnul mawadda da kyakkyawar kauna, wa i'lamul muhabba da kuma bayyana, da kuma bayyana kauna so, wa idmar shafaqa da kuma boye abin nan tosayawa, li anna zalika ashrahu li sadrihi, dan wannan shi yahi sakin kirjin su, wa adlaqu li wajhi kuma shi yahi sakin huska, wa absadi li su'ali shi yahi ba da dama dalibin ya saki huska yayi tambaya, wa izudi fi zalika liman yurja falahu, kuma ana ya kara ga wanda ake kyautata zatan zai samu rabo cikin ilimi, wanda aka ga mai ba da himma ne, mai ba da kwazo ne, to wannan mu'amalar shi a yawaita mishi ita sama da sauran. Wa izharu salahuhu, wanda nagartashi ta bayyana, wa bil jumlati a takaice dai, fa hum wasiyatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, daliban ilimi wasiya ce ta annabi alaihi salatu wasalam. Fi ma rawahu abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa innan nasa lakum taba'un, mutane masu biyayya ne gare ku, wa inna rijalan ya'tunakum, mutane lalle za su zo muku, min aqdaril ardi, daga yanki yanki na kasa, yatafaqahuna fi ad-din, suna neman ilimi cikin addini, fa iza atawkum, idan sun zo muku, fastausu bihim khairan, ku yi wasicin alkhairi tare da su. Kenan wannan annabi alayhi salatu wassalam wasiya ce yake musu. Hadisin wannan duk da yana da rauni, al-Imam Tirmidhi ya hudo shi hadisi na 2650, da al-Imam Ibn Majah hadisi na 2049. Yace wa kana al-Buwaidi, al-Imam al-Buwaidi ya kasance yudanil qurra, yana kusantar da qurra, makaranta Qur'ani, wa yuqarribuhum idza talabul ilma, yana kusanto da su in sun zo neman ilimi, wa yurifuhum fadlu Shafi'i, yana karanta, yu'arifuhum, yana sanar da su faralal Shafi'i, wa fadlu kutubihi, da faralal littattafan shi, wa yaqulu, yana ce musu kana Shafi'i, al-Imam Shafi'i ya kasance Buwaidi dalibin Shafi'i ne, ya amuru bi zalika, yana umarti da haka, yana ce wa, yana cewa isbir lil guraba, kai hakuri da baki, wa ghayruhum, da wasan su mina talamizi, daga cikin dalibai, kamar yadda can zan mutar da adabu sukunul madaris, sai da mu gani dalibai su tashi daga wani gari zuwa su je wani jan wani malami wanda yake shahararre, su zamana dan saboda neman ilimi, sun bar gida, sun taisa shashe karu masu yawa, magabatan mu su suka gadu wannan wanda in suka tai manya ba wai yara ba yanzu mu yara ne aka adance ake tura manya wanda mutun zai tahiya shekara wajen 10 shekara wajen 21 ya komo gida mun ga malamin al-imamu maka Rabi'a Rabi'atul Ra'i yadda muka ba da kissa shi nan da ya tahi abin nan jihadi wakila ake cewa kana Abu Hanifa Abu Hanifa ya kasance shi yasa ne ma anan gaba can gurin zai ka mana adabu sukunul madaris ladubban zaman tsangaya wakila ake cewa kana Abu Hanifa ya kasance akramun nasu mujalasatan yahi muta yahi kowa karamcin zama da dalibai wa ashadduhum ikraman li ashabihi yahi kowa tsananin karrama daliban shi da suke tare da shi a wancan zamanin in kaji sun ce al ashabu ka dalibai suke ne ya ce ashabu Shafi'i ashabu Malik ashabu Ahmad ibn Hanbal dalibai kawa ake ne nan zan mu takaita abin da muka wada daidai Allah ba mu lada ni kuskure Allah madaukin sarki yayi mana gafar to babu mai tambaya nan sai adabu almutaallim fi nafsihi wa alaikum assalam to wannan gaskiya akwai abinda in ka dibe shi zai kasance yake da tasiri akan wannan ya shahara ne a wajen malamai duk wanda ya kasance makarancin Qur'ani ko da har da tazamna ya sun riga sun sa akan su cewa wasun su can lokacin wasun da suka aza su akan wannan sun aza su ne akan cewa duk wani abin da zai shagalta da shi ba na karatun Qur'ani ba zai bata musu harda ko zai bata musu tilawa to ana tahiya akan wannan abu sakan wannan har ta kai da abun ana fada dashi har zamanin wasu sun tsani ma karatun ilimin suna ga kamar bai yada wata fa'ida ko bai yada wani amfani shi kuma duka abin da ake bukata hatta da shi karan kanshi alqur'anin mai tsarki mutun in ya kasance ya san abin da yake kumshe ina fa'idar a ce mutun ya kasance ya san littafin Allah kuma bai san ba fassara shi bai san abin da ake fada ba in har ka san abin da ake fada wallahi zaka sanin bukata shaukin shi sama da wannan san da kake mishi na yanzu kuma me zai baka damar wannan shine sanin abin da kake karantawa kana karantawa kana jin abin da kake fada yanzu bil munasaba misali yanzu wannan in na sa kira'a wannan ina jin wannan sabkar da nake ta wannan ƙari inda nake sabka ce ta uku a cikin Ramadan kin wannan saurare kawai ba karantawa da baki na ba saurare kawai dan saboda ina jin abin da yake fada kamar tuna mini tafsiri ne yake yi duk abin da yake fada kamar tuna maka tafsiri ne yake magana ce kawai kamar kissa ce bas in dai har ka san abin da Qur'ani yake fada to a wannan lokacin ne zai kasance Qur'ani har abada bai ku baka kosawa da shi in ka gama karantawa ma bakinka ya gaji da shi zaka iya sawa cikin yanzu da Allah ya ka mana sauki ka saurara kai ta zuwa da zawwa in sura ɗaya zaka yi ta maimaita so nawa ba zaka gaji da ita ba saboda sanin wannan kuma abin da ke tabbatar mana wannan mun gani a cikin muqaddima ta sunan Darimi wanda hadisi ne ya inganta annabi alayhi salatu wassalam ya faɗa cewa yana daga cikin alamun ƙarshen zamani makaranta su yi yawa amma fahimta Qur'ani ya kasance babu wannan gaskatar da mu'jiza ce ta annabi alayhi salatu wassalam ga yawan makaranta maharadata amma kuma fahimta Qur'anin babu shi wannan tabbaci ne annabi alayhi salatu wassalam mun ganshi a cikin sunan Darimi
sannan da Allah ba ku dama da kai malamai da cikin gurki asali ya samo daga malamai ne wannan ciwon ne da aka ga haili so sallama sai a yi kan kallon shi da ta kuma wani abu ne ke misali kamar da sallah na wani zai ta kwantar da hankali babu gaggawa babu da nan
a cikin sallah go
yawan ciwon ne ne ma da su matsawa din
eh gaskiya akwai wannan matsalan ma tunda gashi ana gani mutane suna gani yadda ake bubbugawa amma kuma kawai kowa haka yake bi ana tahiya sallah maimakin a ce yanzu daga nan gurin gida inda nake aka ce an tada kanka je rika samu raka'a daya sai rika samu raka'a daya wani akwai wani ka'idar wanda in shi ya ja na tauhina sake ta ma ya zama wajibi in tayi kuma wajibi in nazo hina sake ta dan saboda abinda ka gani kin ka tabbata cewa Fatiha irin karan tsayin da aka ma Fatiha kanta babu yadda za a yi kuma wajibi ne matukar ka riga ka sani shi matsalar in baka sani ba yau ka riga ka sani to hujja ta sabka gare ka malamai ho sun tafi akan cewa in ka bi bayan wanda ka riga ka hishi sanin hukunce-hukunce na sallah, in sallar ta zamana ba daidai ba kai dole sai ka saki. In ya bi wanda suke daidai da shi da wanda suke ƙasa da shi su ta su can ruwan su ba mata haukan su ba, amma matukar liman kin ka hishi sanin abubuwan ka bi bayan shi karere abubuwan nan sai ka saki. Sanin da kai ya jawo maka wannan dole sai ka saki. Kuma haka ne abinda kai riga ka san shi ba ka dora akan ka bisa kuskure ba. Kiyamul layl ce yanzu suke yana ina tsananin santa amma dole sai dai a gida nake abuna. Me yasa? Dan saboda karatu in ka taho kana sahun gaba, kana sahun gaba bakaken baka ji me ake cewa ba. Kawai abinda ake bukata sabkak. Sabkak kawai mu samu dai a ce mun sabka. Kuma a daren ma abinda ake so mu samu dai mun fara karhe kaza, mu kare kan karhe kaza mu dan kwanta mu huta. To in wannan ne a fara a lokacin da ya kamata a dauki lokaci mai tsawo mana ai abin cikin nutsuwa. In dai har abin dallada muke yin shi raka'a biyu wallahi da zaku tsaya ku yi tahiyar da zaku yi awa biyu ana wannan bubbugawa. Raka'a biyu da zaku tsaya ku yi ta cikin nutsuwa cikin karatu lahiyayye tahiyar nan guda 10 ko 10 kaza da mutun zai yi a cikin jami'in. Kuma ku duba ko kamar yadda na yi bayanin cikin sujada a wannan lokaci mai tsada wannan lokaci mai albarka ya zamana ya kare sujada ka baka yin addu'o'in ka baka yin bukatunka a cikin sujada ko kuma waccan akai cikin lokaci mai tsada lokacin da Allah yana saukowa zuwa ga sama ta daya yana cewa ina mai roko na in amsa mishi ina mai neman gafara ta in gawarta mishi har alfijir ya huto kuma kai ka zo kai ka tahiyya ka komi baka ce ba asara ce ba karama ba mai da mai ta'alimi ne yake cewa lam arafi uyibun nasu aiban ka naqsul qadirina ala tamami. Kana da dama cika abun kawai sai ka bar shi kuma ya zo a naqis ana kasashen abu kai asara abun wanda ba abun da zai ji maka asara ce ta ganga. Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayka rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala muhammad wa ala muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Alhamdulillah.